This forum is a strategic platform that brings together lawmakers from across Africa, as well as representatives of the African Union, the Economic Community of West African States, ECOWAS, and the European Union, the EU.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da ke gabatar da jawabi wurin bude wani babban taron hadakar shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun wakilai na kasashen Afrika wanda ke gudana a nan Abuja. Shugaban Najeriya wanda mataimakin sa Professor Yemi Osinbajo ya wakilce shi ya bayyana taron wanda ya tattaro yan majalisun nahiyar Afrika da kuma wakilai daga tarayyar Afrika da ma tarayyar Turai don tattauna kalubalen tsaro wanda ke cewa ya zo daidai lokacin da ya dace musamman in aka yi la'akari da yadda aika-aikar 'yan ta'adda ke bazuwa kamar wutar daji. Yana mai kyau rubullar matsalar tsaro a ƙasa ɗaya ka iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe har ma ya mame shiyar da ƙasar ke ciki ya ma wuce nan. Abin ma kenan da ya sa bullo da hanyoyin tunkarar kalubalen irin wanda ake yi yanzu ke da matukar alfanu sosai.
Despite the remarkable cooperation efforts between Africa and US, security problems have increased in recent years on the African continent.
Mr. Roland Stein na gidauniyar Konat a Darawa ta kasar Jamus da suka sa hannu wurin shirya wannan taro ke cewar duk da irin hoɓɓasan da Afrika da Turai ke yi na tabbatar da tsaro, matsalar tsaron sai karuwa take yi a nahiyar Afrika cikin 'yan shekarun nan, musamman kalubale irin na ta'addanci da kuma manyan laifuka irin na ƙasa da ƙasa da kuma nau'o'i irin na tarzoma da yasa dole tarayyar Turai ta sake lade wurin tunkarar wannan kalubale. To ko to ta fuska tarayyar Turai za ta taimaka wa Afrika kan sha'anin tsaron. Honorable Ibrahim Sha'ban Sharaɗa shi ne shugaban gamayyar jagororin kwamitin tsaro na 'yan majalisun nahiyar Afrika.
Sakin taron shi ne wato samar da haɗin kai tsakanin ɓangaren Europe da kuma Afirka, sabbin dabarun taimakon Kenya da za mu samu daga can zuwa wannan ƙasar, da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canza daga wato wanda ake ce mai African Peace Facility, wanda aka canza shi zuwa European Peace Facility, wanda an daɗe ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa, kuma ƙoƙarin fahimtar da ƙasashen Turai kan halin da ƙasashen Afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan. Kuma a ƙa'ida ya kamata mu haɗu da su zaurukan majalisun ƙasashen Europe su fahimci mahimmancin shigowa ƙasashen Afirka da taimakon ƙasashen Afirka wajen yaƙar ta'addanci. Kowarmu da su 'yan majalisu na ƙasashen Turai za su daɗa taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin ɓangaren gwamnatinsu akan abin da ake buƙata a Afirka domin ta zauna lafiya dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damu wannan ƙasa.
A yau Juma'a ne ake sa ran za a rufe wannan taro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.